tunda bayan sace daliban jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara inda har gwamnatin jihar Zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi toke mata karin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga dadi a jihar. Na nemi karin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfaran, Suleiman Bala Idris.
Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri, suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba, ba tare da an nemi shawaran shi ba, ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin jami'an tsaro dake jihar Zamfara ba. Wannan abun damuwa ne matuƙa ga duk wata gwamnati dake da hankali.
Na tambayi kakakin gwamnatin jihar Zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri.
Ba gwamnatin Zamfara bace za ta fito ta faɗi yayi. Su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu. Wannan 'yan Najeriya na bin su bashin wannan maganin su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane.
To amma cikin martanin da ta mayar a gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani, musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi, maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban, don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar, amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki. Dazu-dazun nan gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da sanarwa, kuma kakakin gwamnan ya min karin bayani.
Kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya bamu mamaki matukan gaske, domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin harkar yaɗa labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike.
Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan cece kuce ka iya taimakawa 'yan bindiga dadi a jihar.
'Yan bindiga, 'yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana, don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi na fahimta tsakanin su to ba babu yadda za a yi a samu cigaba a wurin kudurin da ake son a cimma.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.